floorboards loose beneath his empty chair. Been that way since the second week of June. I pried it up to fix the squeak in there. Found his last letter by the light of the moon. It's folded thrice, a fragile yellow scene. And this lie is a hymn I'm learning how to sing.
Da 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 da